Muhimman batutuwa biyu ne aka tantauna a kansu a yayin wannan ziyara ta shugaban gwamnatin rikon kwaryar kasar Chadi General Mahamat Idris Deby. Na farko yi wa shugaba Mohamed Bazoum bayani a dangane da halin da ake ciki game da tafiyar gwamnatin rikon kwaryar da aka kafa bayan rasuwar shugaban kasar Chadi Marechal Idris Deby.
Sommes venus ici pour affirmer notre amitié.
Yace na zo ne in kara jaddada girman dangantakar da ke tsakanin Chadi da Niger, sannan kuma in yi wa dan uwana Mohamed Bazoum godiya saboda gudunmuwar da yake bamu bayan rasuwar Marechal Idriss Deby. Masu rajin kare demokradiya irin su shugaban kungiyar Motion Siraji Isa na kallon wannan ziyara a matsayin wata alamar haske game da nauyin da aka dora wa shugaban Niger Mohamed Bazoum mai alhakin sasanta bangarorin kasar Chadi.
Yau an sa gwamnati ɗan adawa da kansu suka yi na'am suka shiga, kenan wannan ya nuna cewa hakika akwai haske zuwa gaba da za su iya samu zaman lahiya ba dan komai ba, saboda zaman lahiya ta daure a Chadi, sannan kuma a samu a nuhi gaba wajen yaki da ta'addanci a yankin Sahel.
Batu na biyu shine wanda ya shafi harkar tsaro, kasancewar Chadi na taka rawa sosai a yaki da ta'addanci a yankin tafkin Chadi da yankin Sahel. Anan Mohamed Deby ya ce, kamar yadda aka sani, muna da dakaru da ke da sansani a garin Tera waɗanda ke aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar Yasin Sahel, saboda haka zan je in jajanta musu rasuwar Marechal Idriss Deby, sannan kuma in ƙara musu ƙwarin gwiwa domin su ci gaba da aiki ba gajiyawa. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdurrahman Alkasum na ganin ziyarar ta General Mohamed Idriss Deby za ta yi tasiri sosai a kawunan dakarunsa da ke fagen daga.
Bayan abubuwan da suka faru a Chadin mutuwa Idriss Deby wajen fagen daga, wasu daga cikinsu sun balle suka koma gida, suka ga babu wani dalilin suna nan, kuma su bar baya da kura har ai sanadiyar rasuwar mutuwar shugaban kasar. Aka samu aka lalbe su suka dawo, wanda ba su daga kin ba aka sa suka tsaya. To yanzu saboda zai dan ya nuna musu gida komai ya zo daidai, kuma ana ci gaba da tabbatar da tsaro wanda ya kamata, kuma dama dai da karuni wanda suke ƙarƙashin shi, don zai nuna musu mahimmancin tsayuwar su wurin, saboda yana da alaka da zaman lahiya ita ma Chadin, kuma duk gumurzun da ya kamata su yi da fafatakar da ya kamata su yi su yi, musamman wannan yan lokuta da ake ganin an dan samu rauni.
Kasar Chadi mai fama da tarsomar wasu daga cikin yan adawa da kungiyoyin fararen hula masu kin jinin gwamnatin da ta gaci marigayi Idriss Deby, ta ba da sanarwar murkushe kungiyar yan tawayen FAC kwatkwata a ƙarshen makon jiya, bayan shafe kusan wata guda ana kafsa fada a kokarin su na shiga birnin N'Djamena. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.